Sunana Suleiman Yusuf, ni ne manager na Metro Science Academy, wato sport complex. to me ya hankalin ku kuka shirya wannan wata hadin gwiwa da Gidan Talaka
hakikanin gaskiya ko dai Ghana Freedom Radio radio ne gidan radio ne mai aminci kuma mai inganci haka zalika Metro Sports Academy makaranta ce a Desmond kuma akwai sport complex wanda yake mu ba a sama ba sosai bangaren sport complex kenan an fassara mu wajen bangaren makaranta haka muka zona da su da Ghana Freedom Radio muka hadin gwiwa kuma abu tabbas ya kayatar wannan hadin gwiwa ne tsakanin Ghana Freedom Radio sorry Amin Jala FM sannan kuma da Metro Sports Academy ko muna tare insha Allah wannan shine kuma take za mu dinga yi ko mutane su sauraro mu akwai competition za su biyo bayan insha Allah
Ahmad Gazali ku shugaban tashar Lalayyar Kano me da hankalin ku kuka shirya wannan wata
ganin soyayya da suke cikin sukatan matasan waɗannan matasa namu da waɗannan manya-manyan club na waje a Arsenal Manchester Tottenham yau idan aka cike daga cikin sun fi kowa bakin ciki kuma muna sanar da irin yadda suka dauki wannan abu da muhimmanci manufar radio da na shine ta duba me matasa suka fi so wannan suna son ta saboda haka a tsara mana anan su ma su shigo ciki su sawo kulakun sunan waɗancan kulakun na kasar waje dauko jasirin ta sai mu kuma mu watsa a duniya shi su ma suna hoɓɓasa sannan mu haska a Facebook a ga me suke yi saboda wataƙila su jawo hankalin mutane cewa akwai buƙatar su ma kansu shigo ciki ai wannan shine abin da yasa kawai mu karfafa musu gwiwa muke gaske
ai cewa wannan shine karo na farko shikenan an zo ƙarshe ko ba za a dora
a wannan shine karo na farko kuma haka za a ci gaba da yin sa insha Allah wannan shine abin ina san daga gobe su a bangaren wasanni na wannan gida za su fara tunanin shirya makamantan irin waɗannan wasa ba wai anan iya cikin gurbi a gurare daban-daban da ake da kayan wasa ko kuma guri na wasa irin wannan da yake haka wame wannan da ya take ci fashi ne na farko ba za a ci gaba da yi
wasu cikin yan kallo suka ce ba su samu labari tun da wuri ba wata kila za su yi fitar dan goku kuma sun zo sun kashe kuka da idanun su wani tabbaci za ku ba su wajen ganin nan gaba idan za a yi an sanar da su kuma sun zo sun kashe farko da idanun su
kamar yadda na faɗa tun da kamar mun yi na gwaji kuma kaga irin nasarar da aka samu abin mu nasara ce a gama wasan nan lafiya kwanaki uku ana yi har a yau an kawo ƙarshe wanda yake ya samu kofin sa dan bace to saboda haka nan gaba idan zamu tinda mun yi gwaji yayi to kuma zamu yada sosai mu fada da kowa ma ya shigo a elite club ne suke da sha'awa idan an yi elite din su daga nan kuma sai a tsara musu wasan nan shigo ciki za a fada dariya ta kaita insha Allah
to yanzu haka kuma muna tare da alƙalin wasa wanda zamu ji a cikin TV suka ce suna da mu
assalamu alaikum sunana Abu Abdullahi Musa wanda ga fin da Abdullahi Shaka
to ka kasance alƙalin wasa ne zaka iya bayyana wa masu game da wannan wasa da
gaskiya to alhamdulillah ina da yake cikin alƙalan wasanni na kasar Rashin jihar Kano a cikin numu 200 Allah ya zabe na zo na buta wannan wasan tun daga farko har ƙarshe wurin wasanni guda 15 to alhamdulillah na ji daɗi sosai ina yaba da Allah sosai ina yaba da Allah sosai gaskiya sun yi kokari bisa wannan gasa da suka dauka su da ginoyi kuma sannan ina jan hankalin magoya baya irin su Manchester irin su Man United su ma su shigo da kuma ragowar irin su West Ham duk ya kamata a ce sun shigo su ma sun shigo shi wannan gasar in za a kuma yi karo na biyu su ba da gudunmawa su ma a cikin wannan gasar.
Ya ba sun jan kati da kuma katin gargaɗi.
Gaskiya tun da aka fara mun samu mun yi lokat baya 13 kuma sannan ba wani rikid da muka ba jan kati kwata-kwata wannan gasar.
A iya cewa akwai da'a a zukata da kuma yin da 'yan wasan suka gudanar da shi.
A gaskiya alhamdulillah akwai da'a gaskiya akwai tarbiyya gaskiya babu wani jan kati da aka yi a wannan gasar duka ba wani zancen jan kati a wannan.
Me fatan ka ga waɗanda suka buga da ma masu sauraro?
Gaskiya to ina yi masu sauraro fatan alkhairi ci gaba da sauraron Jala FM kuma sannan ina yi wa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal murna su kuma Liverpool ina ba su haƙuri su kuma kwallo dama farashi da baka kuma sun san haka dama ina musu fatan alheri baki da assalamu alaikum
to sunan ka ba boye bane ba Tijjana da amma duk da haka gabatar da gidan masu sauraro
to sunana Tijjana da mu shugaban sashen wasanni na da Life FM
to a madadin waɗanda suka shirya wannan gasa ko kuma da kuka sanya idan wajen ganin kuma ya gudana in ne zaka ci ga su kansu ƴan kwallon da kuma masu sauraro
to mu da farko babin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah da wanda muka ga wannan rana tun daga farko ranar Juma'a karkari wannan wasa ranar Lahadi kenan wasu suna ganin abin kamar ba zai yiwu ba daga cikin magoya baya sai kuma gashi abin ya tabbata an zo an baiwa da mara kunya wannan ba karamin nasara bane ba kuma gaskiya daga nan mun gano ƴan wasan da suna da gurbi a manyan kungiyoyin mu na cikin gida su kano fila sai yayin ba da sauransu da kuma can kasar waje su a Arsenal din su Manchester City Liverpool din duk suna da waje wannan muna kira ga su kansu masu horaswa da kuma abin da ake so aje aje masu kula da wasanni a dillalai su ma su shigo a dama da su wasan da zamu karasawa nan gaba domin su zo su zakuri ko kuma su dauki irin wannan ƴan wasa daga kwarai matasa da muke da su a jihar Kano domin su ma fitar da su baki da
suna na bai samu mallakan mita 88 da dogo jarida laifin mara zamani da fatan Allah ya ci gaba da hada kan matasan mu su gane gaskiya su kuma kaucewa harkokin daba kwace da shaye-shaye su rungumi harkokin wato da za su karfafa su ko kuma sada zumunci a tsakanin su tare da kawo musu hanyoyin ci gaba sai kun sake jina anan gaba.